masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike ka wanda rabon wani
gaba da ni da annobi ku yake karatu malami da annobi
Shatima Mansur da wani waka ta malami
kai ne Allah mahadi ba
eh shi sai da Allobi yake karatu saboda tsabar kwarewa
eh to yanzu kai kuma Alhaji Iro gangacce biyu ko ko microphone ɗinka biyu
to da guda ɗaya dai nake yanzu tukunna ba ki ne irin wannan kwarewar ba tukunna
ka gaji rangaji nake ba to alhamdulillah
ah Shatima Mansur kenan da wannan waka ta musamman Shatiman mawaka wanda wato Shehun Barno da kansa ya nada shi a zaman Shatiman mawaka da wannan waka
ai bayan da za a kace wannan ba daga sudan ya kullo ba ai wannan sudan din
nan eh to a kokar kai akwai ga kashin gaskiya da a ci a ciki abin nan naka saboda ya dauna kasar sudan din ya girma a can
harshen shi
a kare ya koyi ya koyi waka kuma yazo ya koyar da kansa dan ce kuma yazo yana yi haka
to alhamdulillah Allah ya
sa ya Shatima Mansur muke ji da wannan waka yau muna Borno amma bismillah ta ina zamu faro
to bari mu fara da sakon gaisuwar musamman na fatan alheri na abari ya huce zuwa ga sarkin Baduko da kuma Alhaji Shehu Tijjani Hakimin Kakuri sai kuma Alhaji Dakta Muhammad Sani Bello mai nan zazzauyau na shiga masarauta ne
haka
sannan kuma muka leka a Kaduna hukuma Alhaji akwai Alhaji Yunus Makarfi wanda ya ma shi akwai wani labari da ya bani yace in na shigo in taya bakin sa kan arba kin sa a ci albasa
ta albasa
da haka da yake aminin yayana ne yace labarin ya fito sai zata yin shi da yayana ne lokacin
haka
to ina muna gaida shi gaisuwa fata alheri shi ma sai kuma Alhaji Mustafa wanda yake manager ne kusan a wani kamfanin da ake kira Kems a Kaduna a Murtala Square sai mu ce to da fatan za a ci gaba da kasancewa da abari ya huce to sai gaisuwa fata alheri mu leka zuwa ga shafin mu na majalisar abari ya huce na shafin Facebook inda zamu fara da Shaibu Espada kuma da Tijo Magama sai Munira E Zango da Adamu Bala da kuma Musa Muhammad da Jibril Nasir Yakub Kamri sai kuma gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Laminu Jafaru da Muntari Magaji da Sama'ila Namira da kuma Abubakar Yahaya sai Yakub Umita ko Umita kuma cikin gida haka aka jiya suna sai Musa Hadarin Asuba da Magara sai kuma Sani Musa sai kuma Sanusi Umar da Hassan Mami Musa sai Abdul Shakur Mustafa da Muhammad Muktar da kuma Nasir Abdul Karim Karowa da Ditam Toranke Allah ya sanya faɗa daidai sai kuma gaisuwar fatan alherin da na abari ya huce zuwa ga Mustafa Yusuf Musa da Samir Gayawa sai Nasiru Labaran Jaja da Bukar Zanna da Muhammad Aminu Adamu sai Mudassir Haruna da Balajido da kuma Abdullahi Musa gaisuwar fatan alheri na bari ya huce daga ƙarshe zan mika zuwa ga Hafsat Kalaba Hafti sai kuma Awwal Usaina Musa to ina ga usu ka san lokaci sai juya to sai kuma Usman Sulah Hadeja da kuma Mahad bin Ibrahim sai Kabir Sani da kuma Sali Labo da Isa Mika'ilu da Faisal Altarabi sai Sani Egaladima da Joseph Zakari daga ƙarshe rike da Muhammad Yahaya dan Samunaka da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji
haka yake to ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu mai nasara nasarawa funtuwa sai gaisuwar Adam A Adam gaisuwa a jihar Yobe Najeriya sai gaisuwar Abdullahi Bature Bajoga da Baffa Haruna Bajoga sai Haladu Musa Bajoga da Sale Isa Bajoga da daukacin mambobin muryar talaka reshen karamar hukumar Funa Kaya jihar Gombe da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sojan Najeriya wato ya Isiyaku a Abuja sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Abbas Babe Gombe tare da Afan Abuya a Gombe sai Aliyu Hassan S na Mugu Sauda Anas Koja Birnin Kebbi sai Barista Isiyaku Basau Barau kenan tare da Bello BG gidan Madi sai gaisuwar dan Birna Muradin wato Muhammad Hassan sai gaisuwar Barista Dalami Wishi da Fatima Lidda Daura sai Hajiya Gambo Maman Gusau tare da shugaban majalisa Ismail Bimo Mai Gombawa sai makaman Bangudu tare da wato Muhammad Shehu Mararabar Kunimi sai gaisuwar Sa'ad Kazarko tare da Chairman Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi kan Kebbi kenan sai wato Aliyu Sa'idu Kebbi sai gaisuwar Muawiya Zurmi tare da Siraju Kasim Argungu sai Hafiz Balarabe Gusau tare da Najib Alzamfari da fatan kuna nan lafiya mun gaisuwa zuwa ga Mansur Almu tare da Madassir Sani Birnin Kebbi da Gidado Gumi sai kuma gaisuwar Muhammad Dandatijo tare da Shatani Awwal sai gaisuwar Ali wato Ali Muktar Umar na Kwalli sai gaisuwar mai sauraron mu Abubakar Kalajanga Jalingo da fatan kuna nan lafiya muna mika dan ban gaisuwa zuwa ga Ibrahim S Bello tare da mai sauraron mu wato Lawal dan Gambo Gagarawa sai gaisuwar malami Mahmud Gidado wato DC kenan na hukumar Kwalta Makanan Dabo sai Mansur Muhammad Gagarawa tare da mai sauraron mu Sadiq Awushishi sai Sadisu Rabin Dani tare da Suleiman Dambamse Tijani Muhammad TJ da fatan kuna nan lafiya gaisuwa ta musamman zuwa ga yarwa bi wato Ibrahim Sawab na kamfanin Daily Trust a Maiduguri jihar Borno da fatan kana nan lafiya ka kuma muna mika wata gaisuwar ta musamman zuwa ga Hajiya Nana Bukar Mandara gida mai lamba 9 titin Gamen House a Maiduguri jihar Borno da fatan kuna nan lafiya bari mu sa maka wannan waka sa ma sauraron mu wannan waka kuma da yayi Bukar Mandara
no Mandara wannan Bukar Mandara
Bukar Mandara 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 Bukar Mandara
Marigayi Alhaji Maman Shata da wannan waka ta Marigayi Alhaji Bukar Mandara.
Da kike gafarta musu
ko amin sun mamu. Kaga ko su wakoki na musamman na Shata dan tuna kaga wa wakar Bukar Mandara, wakar Kamsalem, wakar Sardauna, Ahmadu Jikan Nana, wakar Abubakar Tafawa Balewa, wakar Badin Yola. Duk ka san waɗannan waƙoƙi ne da jira su ban da wannan waka da ta Ahmadu Bello da nake magana waka ce da ya musu bayan lok da aka yi juyin mulkin nan
na
farko a Najeriya 1966 ya kamata mu yi albishir ma sauraron mu cewa da cikin wannan wata na December zuwa cikin watan da za mu shiga na Janairu din nan akwai wata hira ta musamman da aka taba yi da Salo Jankidi Alhaji Salo Jankidi wanda za mu zo mu sa a cikin wannan
Salo Jankidi
wato an yi wannan hira da aka yi da shi tun shekarar 1966 saboda ka san ya bar duniya shekarar
1973
yawa ya rasu za mu zo mu sa ko ta hira ta musamman da aka yi wato in ka je sai ka dauka cewa yau aka yi wannan hira da
shi
yawa sannan kuma baya akwai kuma hira ita ma da aka yi da dan anace wadda ita ma za mu zo mu sa a cikin wannan fili sannan kuma akwai hira da mamman shata wanda masu sauraron mu da sun taba ji amma kuma za mu zo mu sake rana ta wannan hira ta musamman hirarrakin guda biyu da aka yi da shi lokacin zuwan sa America
ka san hirarrakin a wani lokaci akwai wanda an kaji din kana son ka ƙara ji bayan wani lokaci
kwarai da gaske haka ne to ina bin ka bashin labarai da yawa fa amma ɗazu kana maganan cewa akwai labarin da kake
kan wanda aka bani shi ne wai mutanen ka ne fa ta hada wannan karin wannan ba fulashi ne bane ba mu bane
to
eh kuma ba su bane su ɗan wuraren barna-barna
suna jin ka
yawa ni ma ina jin kai na ka san ba fulashi ne da barbari ai sai a hankali
haka
to wato abin da ya faru shi wannan wannan Alhaji Musa Makarfin shi ya turo min cewa ya muka yi waya da shi wancan mako yake cewa ya dan manta yadda abin yake amma ya fara gaya mai ce in ya kuma samu ya kara update din shi ya kara
zuwa
a cikin kwakwalwa to zai zage gaya mai ce wani ne wai yake ba shi labarin akwai sakwatawa suka tashi irin su biyu suka tafi kasan irin kuturon kan hanya irin kazan nan ban karara
eh haka
eh manya to eh haka dai tuku gwamnati kaji wala aka zabi dan kwala aka ce aka darje yake nan suka tafi suka kama gaban suka yi gida washe gari to bayan kwana biyu ne kai ɗayan sai ka ji daɗi sai ka sake dawowa aka siya ga wannan fa gaskiya ba ta kai kaman ta
ba ta kai ta karin jewa
mun ba ta kai ta girma bane kai kai wannan gaskiya ne sai yake cewa ai wallahi ai baka sani ai ungulu ce wancan kai ungulu ce ungulu ne ce to ne sauka da tutu kan zo bayan gida tutu ne sauka da tutu aka biya kwaye ko ita ce subhanallah sai kara gaba sai ta fisa mu dan uwan shi sai ce to kai dan uwakin kai ka san me ya faru a ja ai kazan nan da muka ciran nan ka san me kace yace ya ce to wallahi kaci ne suke ce mata ungulu akwai sunan da suke kira
helicopter
wani sunan ne da Hausa suke kiranta
to akwai na san da turanci ana cewa helicopter
shi akwai sunan da suke kiranta to amma dai ungulu ce kace ungulu ce shi ma yace ne sauka wai ga tutu wai ko ne sauka tutu shine sai wanda ya sauka labarin ji wallahi ka zaki harawa ka ji abin da kace kwana biyu yana magana wai zaki harawa yau da kuma ta riga ta guji ni shine ne
to magana ta kare
ai ko inda zan faɗa ma Alhaji Ibrahim nake masa in kuma ka ji yanda abin yake da kyau da kyau ka sake gaya mana tun da mun dan figa wai ne sauka ga tutu
ne sauka ga tutu
ai ko ba kyau
a ko wani labari da naga mutane suna yana bayan abin da ya faru cikin yan makonnin nan na mata da ake zargi da kashe mijinta Maryam bayan wannan labari akwai wani wanda ake wani labari kuma da ake yadawa wanda ban sani ba ko na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne dai amma dai kamar dai labarin ba na gaskiya ba ne amma dai ana yadawa ne ana hannu ka mai sanda ne ko kuma a nuna cewa ga dai mata wadda take da basira ko tafi basira wato labarin wai shi ne wata mata ce wai sai ta samu ta ɗauki wayar mijinta sai ta ga suna hira da wata mata to shikenan da ta karanta abubuwan da suke magana a kai to ita maimakon ɓacin rai sai dabara ta shigo mata sai ta yi kofin duk abubuwan da suke magana a kai ta Facebook sai ta je ita ma sai ta buɗe shafi na Facebook da wani suna daban ta sa wani hoto daban yawa sai ta tura mijinta abin nan irin sakon gayyata ta abokantaka da sauransu haka shi kuma sai ya amince
shi kuma ga ne ba mai
yawa eh suka dan fara magana ana magana bayan kwana biyu shine sai ta tura masa sako tace kai ni fa ba mace bace ni namiji ne suna na abuwa ne ni dan kungiyar Boko Haram ne
tashin hankali
yawa naga kana magana da matata akan Facebook ina so in ja kunnan ka cewa zamu gama da kai
eh zamu ga ido
eh mun san inda kake yake ka san matar shi ce ta san komai game da shi
eh dole
sai take masa mun san kana zauna a unguwa kaza a gida kaza a sunan matarka kaza sunan kana da yaya uku sunan su da wani da wani da wani kana aiki a wuri kaza sunan babba abokinka wani kuna tafiya aiki da abokin da wannan abokin naka kullun karfe 9 kuke gida kuna bi ta wannan hanya ku tafi wajen aiki ga ta hanyar da kuke dawa karfe 9 kuke da duk mun san komai game da kai
yo Allah
saboda haka da za mu gama da kai
haba ture biki abin
yawa saboda haka za mu gama da kai mutum ya zauna ya karanta abu yana da daki ai ba da ai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ko yana daki
yana zauna kawai sai a cikin falo sai inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un ya hu lahira
to tun daga nan yana zuwa ya goge Facebook a cikin wayan ya goge wayan ma gaba ɗayan ta ya dauka ya je sai so irin dan irin so irin yar waya wanda ko internet ba ta hawa
lado lado ake cewa ta kai kai kuma yi ne ake cewa
yawa radio wasu sukan ce mata fiya wata ko torch light en Nokia din ne je so irin ta kuma tun daga ranan sallah ba ta shige shi
Allahu akbar
lokaci na yi zai ce mata lokacin sallah ya kawai zai je ga to tun daga ranan to ka ga ita wannan ta yi dabara
bugu bai kace kura idan ka ga baka bace wannan da naji wani dan gunti shi fada ta zo ta ita kawun ne kullun ya addade ta da masifa ne irin mafadatan kawun nan ne gidan shi take kullun masifa ce ne shi ita ce a ya zamanin ga mata ke fada da waya to wallahi barka ga yanda za a yi zan hada fada da wayan nan kuma ba zuwa na zan koma in yi kallo zan ga arsa maka labarin na baka subscribe eh na da kasar da kai
to shi ke da Allah ya kai mu sai mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana ma sauraro a madadin
Usman Kabir Ahmad
Ibrahim Alfahmi ke cewa a huta lafiya
baba ba Mustafa baban Borno
Baba ba Mustafa baban Borno